اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغرق والخاتم لما سبقنا عسر الحج بداك والآدي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدر إنكار عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون بالله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سيدنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إذا مسيقبا دا كراتمو حيثات منا واتو حمزية فاندا إن شاء الله إذا متاشيو إنده كسا وأتجده وقد فصلته وبها من فساله برحاء وأتجده تازو وكاكنسا فاتو تازو دا شيو دنكا كسا وقد فصلته تايايش wabiha buraha amma tana da tsanani tana cikin tsanani min tisalihi saboda rabuwa da shi eh ba ta son rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole dai yasa ta dauko shi ta kawo shi iz ahadad bihi al malaikatu llahi fa zanna bi annahum qurana'u iz yayin da mala'ikatul lahi mala'ikun Allah a hada suka kewaye jihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fazannat sai ta yi tsammanin ji annahum qurana'u cewa ko aljanu ne inda ta dauko wannan bawan Allah ta ci arziki ta samu wadata yaro ya tasa yanzu to kuma a ce tana gani aljanu ko su abubuwa su same shi mummuna ta kai wa iyayensa mummunan labari ta ga bari su tattara shi su mai da shi wajen iyayensa tun ana zaman lafiya to sai tsammanin cewa qurana wato aljanu ne wara a waje da habihi wa min alwaji lahibun tasla bihi alahsha'u shi sayyidina wato abdul mutallibi ra'a waje da ya ga damuwarta tsananin damuwan da ta shiga bihi saboda rabuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace lahibun tartsatsi ko harshen wuta ta sala tana kone al-ahsha'u wato kayan ciki wato hanji bihi da shi minar waje saboda soyayya eh wato shi soyayya yakan haifar da wuta wacce za ta kona wa mutum kayan cikinsa eh sai ka tashi ga damuwa gaba daya fara kadu karhan wa kana aljaiha sabiyan la yumallu minhu sawa'u sawa'u ta rabu da manzon Allah a dole wa kana aljaiha da yana wajen ta sabiyan yana zaune shi kuma yana daga cikin wadanda la yumallu minhu sawa ba a gajiya da zama da shi saboda kyawawan dabi'unsa wanda akan fiye ta su sallallahu alaihi wa sallam shukka an qalbihi wa ukhrija minhu murgatun inda gaslihi sauda'u kaman zaka tambaya to can me ya faru ne a can sama ta dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai shukka an qalbihi ai an tsaga zuciyarsa ne wato mala'iku ne suka zo suka tsaga zuciyarsa sallallahu alaihi wa sallam wa ukhrija minhu an fitar daga wannan zuciya mudugatun sauda wato wani wato tsoka wanda yake baki wato wani jini haka baki inda gaslihi yayin wanke zuciyar kenan yace kata matu yumnatul amini wa kad udi amalan tuzilahu amba'u wato manzala sai wasu shekaru a wasu malamai sun ce ya kusan shekara hudu ko uku haka Allah ya turo wato wannan mala'iku su guda biyu suka zo suka kwantar da shi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa ita ma suka tsaga ta sallallahu alaihi wasallam suka fidda wani wato gudan jini an ce sayyidina jibril yake cewa hadha hazu shaytan minka wannan shine rabon shaytan daga gare ka shi ma kuma gashi an fidda shi shi sa manzo Allah baya fushi sallallahu alaihi wasallam baya fushi eh in dai ba ta ba Allah akai ba abinda za a mata shi yayi fushi sallallahu alaihi wasallam to yace katamar yumnal amini wato dama na malaika jibrilu katamatu ita ne ta yunke wato wannan zuciya waqad udiya an sanya a wannan zuciya malan tuzidahu amba'u wanda labarai basu yada wannan abin da aka saba to asararu ne aka zuba wanda labarai ma basu kawo gai da me aka zuba zuciyar manzon Allah eh an san shi ne Allahu alamu da me aka zuba kana asrara wulki ta mu falal fad dumulin mun bihi walal ifda'u yace hikamu wannan yunkin da aka yi wato rufe zuciyar da aka yi bayan an adata aka kuma dinke ta aka rufe ta wannan rufewan kana asrara shine kiyaye wannan asrara da aka sa a cikin wato wannan zuciya asrar na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam falan faddu babu wani tsago ko wani alaman tabu ko wani abu mulimmun bihi wanda zai sauka a wannan zuciya babu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na fushi da yake sauka gare shi sallallahu alaihi wasallam wani ittida'u babu kuma wani taduwa wani abun da zai zo ya zanto ya tankwar wannan abun babu shi alifan nufka wal ibadata wal khalwata iblan wa hakaza nujaba'u azala saba da bauta wal ibadata da yi wa Allah sa'a wal khalwata da zama shi kadai iblan tun yana kananan shekaru wa hakaza nujaba'u haka dai zababbun bayi suke tun suna kananan shekaru suke tashi da manyan manyan dabi'u wa idza halat lihidayatu qalban nashiqat fi ibadati al'a'da'u wato alhidayatu shari'a idza halat idan ta sauka qalban a zuciya nashiqat fi ibadati al'a'da'u al'a'da'u gabbai nashiqat sai su jeje su yi nishadi cikin ibadati cikin ibada eh duk mutumin da kaga a wajen ibada yana da ganda to da alama shari'a ba ta sauko zuciyarsa ba amma shari'a in ta sauko to ai ba lokacin da kake jin daɗi amma lokacin da kake sallah kake azumi kake wata ibada ba sallahu inda mab'athihi shu bahirasan waja ka an halfa da'u Allahu Allah ba aka ya aiko a shuba wato taurari inda mab'athihi yayin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko su hirasan su zama masu gadi na sama ai ha su a jinin suka dawo suna tattaunawa a jinin su suka ce to mu ba mu sani ba ina kuna na kaudu ni ha ma ka'idar lissam a sun faffaɗi maganganu cewa wa ina lan gari a sharrun uridu min fil ardi am arari min rabbul masjida to sun je ta maganganu akai to me ya faru ne to me ya faru ne to ai ko annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga ya musu wannan shine wada ga an halfa da'u fa in saman nan gaba daya sai da ya musu kunci suka rasa ina rasta kansu saboda ai ko da annabi Muhammadu tadrudul jinna amma qa'idan istam wato su wa'innan taurari suna koran aljanu amma qa'idan istam inda suke zazzama idan satan ji kama ta dudu zi'abar da'u kama yadda muke wata suke koran wato azzi'aba kurayi gabarin wato dabbobin su wannan shi fama hat ayatal ka hana fi ayati min alwahyi ma lahu nan ya'u yace ayatin ayoyi min alwahyi wanda wahayi ne wanda ma lahu nan immiha wanda ba za su taba shafe ba har abada mahat su suka shafe ayatul kahanati ayoyin bokanci wato yayin da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam da ayoyinsa wanda Allah ya bashi sai suka shafe dukkan alama ma gaba ɗaya na wato bokanci gaba ɗaya babu su war at kadijatu sai da kadija ta ga wato attuka tsoron Allah da jiyatun dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zuhur gudun duniya sajiyatun dabi'ar manzon Allah ne fi a cikin ya tattaro wa'annan duka wal haya'u da kunya kuma wa'ataha annal gamamata was sarha azallatu minhumma al aqya'u labari yazo mata cewa annal gamamata lalle gizagizai suna bin manzon Allah anna sara sa'iratan duk inda yayi sai girgidi ya ji wato ga jimarin suna bin suna masa inuwa rana ba ta haska shi sallallahu alaihi wasallam wasarha taji labari kuma cewa wata babbar bishiya wato al afya'u inuwa minhuma na gizagizai da wannan katuwar bishiya azallatu suna yi wa manzon Allah inuwa in ya fito daga karkashin bishiya sai ga gizagizai sai su dinga bin saman suna masa inuwa idan ya zo kuma kuna zaune kun cika inuwar in ya koma rana ya zauna to dukkan rastan bishiyoyin sai su karkata ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa sallallahu alaihi wasallam to yadda sa komai yake nema sallallahu alaihi wasallam wa ahadisu anna wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ba'si hana minhu al wafa'u kuma zantuttuka da ake ta yi anna wa'ada rasulullahi wato alƙawarin nan da Allah yayi na cewa manzon Allah manzon karshe bil ba'si ya kusato a aiko shi hana abin fa yazo hana minhu al wafa'u wato cika tabbatar da wannan alƙawari hana lokacin yayi daga Allah tabaraka wa ta'ala fad'atu sai ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ziwaji ta nemi shi ila ziwaji cewa ya aure ta wa ma ahsana ma yablughul munal azkiya umma maki wato abinda masu kaifin basira suke amfani da shi wajen isa zuwa ga bukatu eh kaga abu kana so kaga abu ko mafi kyau ne a duniya kaga ba za ka yi wasa ba maza sai ta yi ta wato ce manzon Allah tana son shi kuma tana so ya aure ta sallallahu alaihi wasallam kuma ya amince Allahumma salli ala
sayyidina Muhammad al-Fatima wa bi baraka tuma sabana shirla jura jura di la sadi
kalisa ala aliya kabirin ta'ala azin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin